الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 28 هجرة ميلادية 2022 za mu shiga darasin ainihin sira a littafin Ash-Shifa fi tarihi huquqil Mustafa yace wa qad ikhtalafa al-mufassiruna haqiqa masu fassara sun yi sabani bayan sun da juna sani kowa ya fadi irin fahimtar shi wa ashabul ma'ani da ashabul ma'ani wanda suke da ilimi da ainihin ma'ani a bangaren balaga kenan fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wannan ayar suke ainihin muhawara akai tunda mun ce banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da darajar ai ishtiraki da shi a ce Allah da wani to yanzu ga wannan ayar ta ce inna allaha wa mala'ikatahu to shine suka yi muhawara akan wannan ayar hali shin yusalluna ainihin kalmar yusalluna dinnan raji'atun ala Allah ta'ala wal mala'ikati kalmar wannan jam'in yusalluna din zai koma zuwa ga Allah da mala'ikun ne gaba ɗaya kalmar take nuni na wannan jam'in amla ko kuma a'a za ta koma wa mala'iku ne ba za a ishtirakin su da ainihin Allah madaukakin sarki ba inda ka lura a zahirin ayat da abin da ta nuna wannan ishtirakin ne inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna to shine akai wannan ainihin ikhtilafin fa ajazahu ba'duhum wasu sashin su suka jaza suka ce haka ne kawai ishtirakin ne wannan yusalluna din jam'in zai komawa ainihin Allah da mala'iku din ne wa mana'ahu akharuna wasu kuma suka hana suka ce ba zai yiwu ba ba a ishtiraki da wani inda ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda me suka ce li'illati at-tashrik saboda aini illa na wannan tashrik din kaga idan aka yi haka an yi tashrik na mala'iku da aini ismul jalala ko wa kasu abamira bil mala'ika sai suka keɓance damirin ga mala'iku yusalluna din nan ai mala'iku din ainihin jam'i ne to yusalluna zai koma wa ainihin mala'iku ne aha wa qaddaru al-aya sai suka kaddara wa ayan akwai abin da aka kaddara mahzub da aka shafi ma'anan alal taqdir inna allaha yusalli sannan wa mala'ikatu yusalluna eh akwai taqdir yusalli da aka shafi inna allaha yusalli wannan ya tsaya sannan wa mala'ikatu yusalluna din zai koma mala'ikatu ne kaga wasu saboda wannan tashriki din sai suka ce dole a kaddara yusalli a tsakani ma'anan duk ɗaya ne to amma saboda illan tashriki din suka ce dole a kaddara kaman yawa eh daban ne mana idan aka ainihin in aka haɗa wancan kaga an yi ishtirak sai dai kawai shi ma'anan da yake yi ma'anan salati ko ma'anan salatin duk ɗaya ne in ma aka raba dai Allah yana salati mala'iku ma suna salati in aka haɗa kuma Allah da manzon shi Allah da mala'iku suna salati to amma kawai idan me yasa za a yi tashrikin shi yasa dole a ware ai kaman waja a rabbuka wal mala'ikatu ne kaga ana kaddara waja amru rabbika ko yawa to shine in muka dauka ma'anan salati ma'anan ɗaya ne amma muka dauka ma'anan tashriki kaga an sa yusalli kaga ya bambanta an ware Allah yusalli sannan mala'ikatu yusallu wa kan ruwiya an umar haqiqa ruwayo daga sayyidina umar radiyallahu anhu annahu qala yace min fadilatika yana yabon manzo Allah yana tabbatar da darajar manzo Allah yace ya rasulullahi min fadilatika yana daga cikin darajanka da matsayinka inda Allah ya aurin Allah an ja'ala ba'atahu ta'ataka da atahu Allah ya sanya binka shine bin shi wanda ya bi ka kawai ya bi shi faqar qala ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki yace man yu'i rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo haqiqa ya bi Allah faqar qala ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah
kage ya musu in je kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kage jawabu sharri kenan sharadin Allah ya soka sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ayatayn ka karanta ayoyin su a ƙarshe waruya arwaytu annahu lamma nazalat yadda lamarin yake yayin da hazihi al-aya wannan aya ta sauko kalu sai yahudawan suka ce inna muhammadan yuridu an nattakizahu hananan kama kama ittakazatin nasara isa ko suka ce da wannan aya ta sauko suka ce ai muhammad kai yana so mu rike shi ubangiji mai tausayi kaman yadda ainihin nasara suka riki annabi isa ubangiji mai tausayi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayan kul atiullahi war rasul ka gaya musu ku bi Allah da manzon Allah fankarana ta'atahu bi ta'atihi sai Allah ya gwa mu bin shi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragman lawan wannan amilan tumuzanci gare shi wa qadimta law qadista lamal mufassiruna haqiqa masu fassara sun yi sabani fi ma'ana qauli ta'ala cikin ma'anan fadin Allah madaukakin sarki fi ummil kitabi a cikin fatiha da yace ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim qalu suka ce ko fa qala abul aliya wal hasan al basri da hasan al basri da suka zo fassara wannan ayan sai suka ce as-siratal mustaqim huwa rasulullah siratal mustaqim din nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khiyaru ahli baiti da zababbun ma'abuta gidan shi wa sahabi da kuma sahabban shi sune wannan ainihin siratal mustaqim hakahu anhuma abul hasan al ma'wardi shi ya ruwaito daga wajensu wa haka makiyun anhuma maki shi ma ya ruwaito daga gare su na wa kwatan kwacin wannan duk da dai sigar na maki din ya saba amma ko ma'anar duk ɗaya ne wa kala yace hu rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu abubakar wa umar da sahabban shi guda biyu sayyidina abubakar da sayyidina umar a ruwayar maki din kenan radiyallahu anhuma yarda Allah ya tabbata a gare su wa haka abul lays as-samarqandi ya hakaito misla hukatan kwashin wannan an abi al-aliya daga abul aliya dinnan fi qauli ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake siratal ladzina an'amta alaihim yace kana yace fa balaga zalika al-hasan to yayi ruwaito cewa siratal ladzina an'amta alaihim dinnan da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam to wannan labari sai isa ga hasan al-basri fa kana sai yake sadaqa wallahi wa nasaha yace wallahi ya faɗi gaskiya kuma yayi nasiha tunda ka lura masu fassara ma suna cewa siratal ladzina an'amta alaihim dinnan minan nabiyina wasiddiqina wasuhada zuwa karshe ko to minan nabiyina waye shugaban annabawa saboda haka an ce da annabi Muhammad yake nufi kamar an faɗi shugaban wanda ake nufi da su gaba ɗaya ne shine yace sadaqa wallahi wa nasaha wa haka al-ma'wardi ko al-ma'wardi ya gaito zalika wannan in fi tafsiri a cikin ainihin wani tafsiri ya fi tafsiri siratal ladzina an'amta alaihim ko a cikin tafsirin siratal ladzina an'amta alaihim an abdurrahman ibn zaid daga abdurrahman dan zaid wa haka abu abdurrahman as-sulami shima ya kaito an ba alim daga sashin su fi tafsiri qaulihi ta'ala cikin tafsirin fadin Allah cikin sarki da yace faqad istamsaka bil urwati al wusta fa Allah yana fadin haka ba da ikra bi din amene ga wan wani yakun bi taguti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati al wusta lam tasama laha to wannan faqad istamsaka hakika ya yi riko bil urwati da igiya al wusta mafi aminci wannan yace al urwatu wusta din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya riki manzo Allah ai ya riki abu mafi aminci wanda ba zai tabe ba kila wasu malamai ko suka ce al islam ana nufin urwatu wusta din ana nufin al islam ne wa kila kuma wasu aka ce ne wasu suka ce shahadatu tauhid al urwatu wusta ana nufin shahadatu tauhid sheda ne na kadaita Allah duk dai in ka lura ma'anar guda ɗaya ce wanda ya riko da manzo Allah ya rike musulunci kuma ya rike ainihin tauhidi wanda ya yi tauhidi ya rike musulunci ya rike ma'aiki kowanne dai ka rike sauran gaba ɗaya wa qala sahal ya faɗi fi qauli ta'ala cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yake wa in ta'uduni matallahi la tusuha kana yace ni'imatu bi muhammadin ni'iman Allah da yayi mana bi muhammadin da annabi muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine ni'imar da ban isa mu kidaya ta ba saboda girman ni'iman da kuma yawan ni'imomin da manzo Allah ya kunsa na samun shi da muka yi wa qala ta'ala dan manzo Allah ma yana cewa ni rahama ce wanda na zamo abin kyautarwa ko manzo Allah yace ni rahama ce wanda aka kyautar muku to wannan rahamar wannan ni'imar da Allah ya mana din ni'ima ce wanda in zamu kidaya ni'imomin da manzo Allah ya zo mana da shi ba zamu iya kidaya ta ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ko to yace al-ayatin zuwa ayoyi guda biyu yace aksarul mufassirin mafi yawan masu fassara ne sun tafi ala annal ladhi ja'a bi sidqi huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yazo da gaskiya din da wannan aya take nufi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana babuhum wasu malaman kuma suka ce wa huwa allazi saddaqa bihi kuma duk shine dai wallazi ja'a bi sirqi shi ma annabi muhammad ne wa saddaqa bi ma shine dai annabi muhammad din saddaqa bi wanda ya gaskata shi
na'am
wa quriya saddaqa bi takfif amma karanta da cewa saddaqa bi takfif da ainihin takfif babu wannan shaddan saddaqa din
na'am
wa qala gairum wasu malaman wasu wanda suke wannan fassaran suka ce annabi saddaqa bi wallazi ja'a bi sirqi kan kowa ya tabbatar da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to saddaqa bihi din yace almu'minuna sune mu'minai wakila wani kaulin kuma aka ce abubakar shine sayyidina abubakar tunda shine as-siddiq ko wakila wani kaulin kuma suka ce aliyun ana nufin sayyidina ali tunda shine wanda bai taba baucin gunki ba wakila gairu haza kuma an fadi wani wannan jami'an aqwali daga ainihin aqwal na malamai ka san in aya ta zo idan dai ba ayar ce ta zama nasi ta fassara kanta da kanta ba kaga ai malamai suna da ainihin fahimta akan wannan ayar to wayannan fahimtoci ne na malamai wanda kowanne yana fahimta gurgudan irin baiwa da Allah ya masa na fahimta wa mujahid arwayto daga mujahid fi qawli ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yace fadaki da ambaton Allah ne fa zukata suke nitsawa kana yace bi muhammadin kawai da muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zuciya take nitsawa wa ashabi da sahabban shi kaman an tambaya ya haka sai yace to yanzu misali idan kuka rikici akan abu bayan ce fardu ilallahi wa rasuli ba to ta ina za ku miyar zuwa ga Allah da manzai ba za su kuce an wani an sahabi wani an rasulillahi sai zuciya ta nuna shine bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabi in arwayto daga sahabbai daga manzo Allah ana samu wannan hadisin sai da zuciya ta nuna kaga bi zikrillahi tatma'innul qulub kenan